This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19:31:49:60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraronmu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashoshin kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani da sarauniya, fara'a, nomad, dalon, niya da murya arewa. Kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com ko kuma sashin hausa.com a duk lokacin da suka so yin hakan. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Alhamis 2 ga watan Juli. Da fatar an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shiri. Kafin ku ji abinda shirin namu ya kunsa, ga kanun labarai.
To Prime Minister Girka Alex Tsipras ya fadi jiya Laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da kuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi game da sharuɗan taimakawa kasar da masu bada bashi na Turai suka gindaya. Shugaban Amurka Barack Obama ya fadi jiya Laraba cewa Amurka da Cuba sun amince su sake kula dangantaka kuma suna shirin sake bude ofisoshin jakadancin su a biranen Washington da Havana. Sannan ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce gwamnatinsa ta gayyaci shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA ya kuyo Amano zuwa Tehran.
To kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya, za mu nufi yankin Niger Delta inda jami'an tsaro suka ce sun samu labari daga majiya mai tushe cewa tsageru a yankin Niger Delta na so su dawo su ci gaba da aikin ta'addanci, amma shugaban rundunar haɗin gwiwa ya ce
and JTF under my watch as I speak to you today we have arrested over 1000 suspects.
Yana cewa ne kuma maganar da nake yi yanzu mun kama masu laifi sama da 1000.
A kasar Ghana kuma gwamnatin kasar ce ta nada mace a karan farko a matsayin shugaban hukumar zabe. Wasu yan kasar kuma ga abin da suke cewa
duk wani abin da maza ke yi yanzu mata na iya kamantawa, insha Allah wanda ganin za ta kamanta in nayi kamata.
Bayan duk wannan, za mu kawo muku shirin domin iyali na Grace Alheri Abdu. Kana mu kawo muku karatu daga Kur'ani mai girma, amma fa waɗannan duk sai kun cika kullu labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Prime Minister Girka Alex Tsipras ya fadi jiya Laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da kuri'ar jin ra'ayin jama'a a ranar Lahadi game da sharuɗan taimakawa kasar da masu bada bashi na Turai suka gindaya, a yayin da yake bayyana niyyar gwamnatinsa ta amincewa da wasu sharuɗa kusan dai irin waɗanda gwamnatinsa ta yi watsi da su a baya. A martaninta, shugabar Jamus Angela Merkel ta ce ba za a sake wata tattaunawa ba har sai an ga sakamakon kuri'ar jin ra'ayin jama'a ta ranar Lahadi mai zuwan. Wannan matakin ƙari ne kan sakonni masu karo da juna da suka yi ta fitowa daga shugaban na Girka a jiya, wanda ya wato zuwa yanzu shugabannin ƙasashen Turai suka yi birzda yunkurinsa na ganin an sake tattaunawa kan sharuɗan samun tallafi daga ƙasashen Turai. Ƙasar Girka ta rabu da samun ƙarin tallafin Turai ne bayan da a ranar Talata ta kasa biyan bashin hukumar lamuni ta duniya IMF na dala biliyan 1.8 kafin cikar wa'adi da tsakar dare. Wannan ne karan farko da wata ƙasar da ta cika ba ta kasa biyan bashin hukumar IMF kafin cikar wa'adi. Wasu masu lura da al'amura sun yi hasashe jiya Talata cewa niyyar Prime Minister na biyan IMF bashinta na dala biliyan 1.8, a yayin da kuma a gefe guda ya tsaya kai da fata cewa sai an yi kuri'ar jin ra'ayin jama'ar, wata dabara ce ta samun goyon baya a nan gaba game da tallafin dala biliyan 32.4 daga Turan. Da yake magana jiya Laraba a gidan talabijin na ƙasa, ga dukkan alamu Prime Minister ya tabbatar da wannan dabarar, yana mai cewa wakilan Girka za su koma teburin shawara bayan kuri'ar ta ranar Lahadi don neman abin da ya kira sharuɗa mafiya fa'ida ga mutanen Girka.
Shugaba Barack Obama ya faɗa jiya Laraba cewa Amurka da Cuba sun amince su kulla dangantaka kuma suna shirin sake buɗe ofisoshin jakadancinsu a Washington da Havana a ƙarshen wannan watan. a yunkuri na baya-bayan nan na kawo ƙarshen takaddama tsakanin ƙasashen biyu. Shugaba Obama ya ce sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai tafi Havana a wannan bazaran don ya daga tutar Amurka a ofishin jakadancin Amurka na farko cikin shekaru sama da 50 da suka gabata da takunkumin cinikayya da Amurka ta kakaba kuma a matsayin Cuba yan wato kan cin yancin dan adam na daga cikin batutuwa da har yanzu ake kawo tarnaki ga batun sake maida hulɗa tsakanin kasashen waɗanda hulɗan su yayi tsami tun bayan juyin juya halin Fidel Castro. Maido da hulɗa a hukunce shine na baya-bayan nan a matakin da aka dauka tun bayan da shugaba Obama da Raul Castro suka sanar a cikin watan Disamba cewa kasashen biyu na shirin maido da hulɗan jakadanci.
Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ya ce gwamnatinsa ta gayyaci shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya IAEA ya kuya Amano zuwa Tehran don su yi aiki tare da jami'an gwamnatin Iran kan yadda ya kamata a ci gaba da tattaunawa a daidai lokacin da wakilan Iran kan batun nukiliya ke ci gaba da tattaunawa a birnin Vienna. Zarif ya yi wannan bayani ne jiya Laraba yayin da yake jagora ga wata tawagar Iran wadda ta yi wata tattaunawar kuma da wata tawagar Amurka wadda sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya jagoranta. Tun da farko a jiya Larabar, hukumar ta sa ido kan nukiliya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa Amano zai tafi Iran ne ya gana da shugaba Hassan Rouhani da kuma wasu manyan jami'an gwamnatin ƙasar a yau ɗinnan Alhamis. A wata takardar bayani, hukumar ta IAEA ta ce tattaunawar za ta fi mai da ƙarfi ne kan yadda haɗin kai yake a yanzu tsakanin hukumar ta sa ido kan nukiliya da kuma ƙasar Iran da kuma yadda za a hanzarta warware sauran batutuwan da suka rage game da rikicin na nukiliyar Iran. Hukumar ta IAEA ta kuma ce wannan zai haɗa da abin da ta kira bayani game da yiwuwar kasancewar wani fanni mai nasaba da soji a shirin nukiliyar na Iran. A 'yan makonnin nan, shugabannin Iran sun yi ta faɗi a fili cewa ba za a bar masu bincike su kai ga sansanonin soji da masu ilimin kimiyyar ƙasar ba.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyar nan mai da'awar kafa daular musulunci ISIS a takaice ta ce ita ta kai mummunan harin ta'addancin nan a kan wuraren dubaban ababen hawa a yankin Sinai jiya Laraba ta halaka sojoji Masar a ƙalla 64. Jami'an sojin ƙasar sun ce jami'an tsaro sun halaka mayakan wajen 100 a fafatawar da aka shafe wani guda ana yi. To ma da labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu fara yada zango a yankin Niger Delta inda rundunar sojan Najeriya da ta haɗin gwiwa ta ce ta samu bayanan sirri da ke cewa tsagerun yankin Niger Delta na cewa za su sake ɗaukar makami yayin da rundunar haɗin gwiwa ta ce tana sauraron su. Ga dai Lamido Abubakar da ƙarin bayani.
A baya-bayan nan ne dai shugaban rundunar tsaro ta ƙasa ya Marshal Alice Bade ya ziyarci babbar hidikwatar rundunar gamayyar jami'an tsaron yankin Niger Delta wato JTF da ke birnin Yenagoan jihar Bayelsa, inda kuma a cikin jawabinsa yayin wannan ziyara ya nunar cewa rundunar sojan Najeriya ta samu bayanan sirri kan cewar wasu matasa a yankin Niger Delta na shirin sake ɗaukar makamai domin fara sabon annati a yankin na Niger Delta musamman na kai harhare a harabobin da ake ayyukan haƙar ɗanyen mai, inda kuma ya tabbatar da cewar rundunar tsaron Najeriya ba za ta sake bada dama ba na dawowa da tu'annati a yankin mai arzikin mai. Kan hakan ne ma na yi tattaki zuwa hidikwatar rundunar tsaro ta JTF da ke aikin tsaro a yankin Niger Delta a jihar Bayelsa, inda kuma na ji ta bakin shugaban rundunar ta JTF wato Major General Ije Atewe kan kalubalen da suke huskanta sai yace
we equally enforce the regulatory measures as initiated by the federal government and JTF under my watch as I speak to you today we have arrested over 1000 suspects
yana cewa ne muna kokarin kaddamar da matakan da gwamnati ta fito da su domin tunkarar waɗannan kalubale kuma maganar da nake yi yanzu mun kama masu laifi sama da 1000 kuma ana ci gaba da gudanar da bincike domin gurfanar da su gaban kotu sa'annan kuma muna ci gaba da gudanar da sintiri kan masu satar danyen mai a yankin na Niger Delta kuma yanzu haka tsaye muke wajen ganin bayan waɗannan bata gari
with the strategies we are putting in place now their time is fast running out they cannot continue in this heinous act
Shugaban rundunar ta JTF ya bayyana cewar salon da ya bi wajen ganin an samu zaman lafiya a yankin na Niger Delta da yan bindigan ka haifar da barazana ba wai salo ne na fito ba da yan bindiga amma dai ya hada da bin hanyoyi na diplomasiya tare kuma da taimakawa al'ummomi don ganin cewar an kai ga fahimtar juna ko a watan Afrilun da ya gabata dai sai da kamfanin man Shell ya rufe wasu tashoshi shin tura danyen mai dake kudancin Ejo da Ikiromo a jihar ta Bayelsa a sakamakon barazanar wasu yan bindiga to sai dai kuma wasu farmake-farmake na yan bindiga kan wasu tashoshin jami'an tsaron Najeriya a shiyoyin jihohin Cross Rivers da kuma Akwa Ibom na ci gaba da zama wani babban abin damuwa a yanzu harin baya-bayan nan shine wanda wasu yan bindiga da ake zargin sabbi ne kuma yan yankin Niger Delta tani suka kai kan wani sansanonin jami'an tsaro na Kwastam dake aikin sentiri na tsaro a shiyar ruwan Oron dake jihar Akwa Ibom inda kuma suka bindige wani jami'in Kwastam Allahira gimi kuma da jikkata wasu da dama inda daga bisani suka yi awan gaba da dimbin makamai bisa ga dukan alamu dai rundunar gamayyar tsaro ta JTF dake aikin tsaro a yankin Niger Delta zata huskanci sabbin kalubale na tsaro wanda kuma kyawun shugabanci zai yi tasiri matuka wajen shawo kansa Lamido Abubakar Sakkwato muryar Amurka daga Yenagoa jihar Bayelsa Najeriya
an gaishe Kamal Labindo a can jihar Lagos likitoci ne suka shiga yajin aiki abin da ya gurgunta kiwon lafiya a jihar kamar yadda Babangida Jibrin ke cewa a cikin wannan rahoton
A cewar shugaban kungiyar ma'aikatan asusocin kula da masu lalurar kwakwalwa da ke yaba a nan Lagos tilasta ta sa su shiga wannan yajin aikin domin kwato masu jinya da kuma su kansu ma'aikatan haƙoƙinsu daga shugabannin su waɗanda ke watsi da rijiyoyin da suka cimma da ƴan kungiyar ma'aikatan a can baya waɗannan kungiyoyi dai sun hada da na likitoci da na ma'aikatan jinya da sauran masu aiki a asibitoci da kuma cibiyoyin lafiya da ke fadin tarayyar Najeriya kamar da shugaban kungiyar ma'aikatan na lafiya da yashin asibitin masu fama da tabin hankali wato Comrade Ozindi Wike ya shaida mani
majorly we have problem of consumables papers to work with no light
yace muna da matsalar kayan aiki babu wutar lantarki ha kuma ofisoshin da ma'aikatan mu ke zama ba sa ganuwa a cunkusa suke ta yadda ma'aikaci bai da sukunin gudanar da ayyukansa
the offices where they stay are not conducive
So da yawa dai idan ma'aikatan jinya suka shiga yajin aiki marasa lafiya ne ke jin jiki inda suke koma asibitocin kuɗi tare da biyan makudan kuɗaɗe don haka ne ma marasa lafiya da ƴan uwansu ke ganin bai dace ba ma'aikatan su rinka shiga yajin aiki kamar yadda Chief Olajide Obadino wani da ya shaida mani cewa ya kai ƴar uwansa ne asibitin amma kuma buƙatar su na ganin likita ko samun magani bai samu ba
Reconciliation is the key word. Let the government call the striking workers. But in Nigeria, see, the majority of these workers, they have been backed up by some disgruntled elements who want to have a growth with the government. Like the one we found out some time ago, the oil workers down strike. And we found out that they were being tutored by some politicians to bring down the government.
Idan kai tunani fa, za ka ga cewa akasarin ma'aikatan nan wasu bata gari. Da ke neman yin zagon ƙasa ga gwamnati su ne ke ɗore musu gindi na gudanar da irin waɗannan yaje-yajen aikin idan ba ka manta ba haka aka gudanar da irin wannan yajin aikin na kungiyar ma'aikatan man fetur bayan da sabuwar gwamnatin nan ta hau kan karagar mulki. Amma kuma a lokacin da na tambayi Comrade Yemi, sakataren kungiyar ma'aikatan, ko ba sa ganin ya dace su janya jan aikin domin baiwa sabuwar gwamnatin Muhammadu Buhari wazarin duba matsalar tasu.
But it's like a wake up call for the new government, because the outgone government then promised that it was going to do all those the needful immediately after election.
Sai ce akwai bukatun yajin aikin ya ci gaba domin sabuwar gwamnatin ta san halin da suke ciki, ko zai sa ta share musu hawaye cikin sauri, domin kuwa sun imanin cewa sabuwar gwamnatin za ta duba halin da suke ciki tare da daidaita albashin ma'aikatan lafiya domin kawo ƙarshen wannan yajin aikin. A ziyarar da na kai wannan asibiti dai na masu taɓin ƙwaƙwalwa, babu masu jinya kamar da aka saba gani, haka kuma ma'aikata ƙalilan ne suke kaiwa da komowa a wannan asibiti da ke zama na ɗaya a faɗin tarayyar Najeriya a sakamakon wannan yajin aiki da ma'aikatan lafiyan ke gudanarwa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Lagos a Najeriya.
To, an gaishe ka Babangida. A can ƙasar Ghana ko gwamnatin ce ta naɗa mace a matsayin shugaban hukumar zaɓe na ƙasar, abinda 'yan ƙasar suka yi ba da wannan naɗin. Baba Yakubu Makeri, gare ka.
Bukin rantsar da sabon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa, Mrs. Charlotte Osei, a fadar shugaban ƙasa, ya sha bamban da abin da aka saba gani, saboda wannan ne karo na farko da ƙasar ta rantsar da mace a matsayin shugaban hukumar zaɓe. Bukin kuwa ya samu halartar shugabannin jam'iyyun siyasa na ƙasar. Da yake rantsar da ita, shugaban ƙasa John Dramani Mahama ya ambato gogewa da ta yi a fanni daban-daban, inda ya kyautata mata zaton yin wannan aikin. Sai dai shugaban ya tunatar da Mrs. Osei ya ce, wannan babban aiki ne da aka ɗora miki, don haka ya zama wajibi ki yi aiki tukuru kamar yadda jama'an ƙasar suke hasashe. Shugaba Muhammadu ya ci gaba da yin bayani, inda ya yaba wa tsohon shugaban hukumar zaben mai barin ofishi Dr. Kwajo Afarjan, yana cewa,
"Dr. Kwajo Afarjan has proven over the last two decades or so that he is a colossus when it comes to elections."
Dr. Kwajo Afarjan da ya tabbatar wa ƙasar nan gogewarsa tsakanin shekaru 20 wurin tsara shirye-shiryen zaɓe da gudanar da zaɓen, ya ce duk da irin ƙorafi da muke yi a matsayinmu na 'yan siyasa a cikin gwamnati ko 'yan hamayya, Dr. Afarjan da ya nuna da taku ya taka muhimmiyar rawa wurin ƙarfafa demokaradiyyar ƙasar. Don haka shugaba Muhammadu ya gargaɗi sabuwar shugaban hukumar zaɓen da ta dogara a kan ƙwarewar sauran ma'aikatan hukumar da tafiyar da hukumar da harkokin zaɓe. A nata ɓangare kuwa, sabuwar shugaban hukumar zaɓen ta Ghana, Mrs. Charlotte Osei, ta yi alƙawari tana cewa,
"Together with my colleagues at we will continue to build and strengthen those structures towards a stronger, more independent, objective and impartial reforms."
Da gudunmuwar sauran ma'aikata na hukumar dai, za ta yi ƙoƙari da ci gaba da ƙarfafa hukumar don ta iya yin aiki ba sani ba sabo. Zan ci gaba da shirye-shirye inganta harkokin kwamishin zaɓen don kwamishin ta yi ƙarfi. Ta kuma gode wa shugaban ƙasa da majalisar dattawa na ƙasar da suka kyautata mata zato. Akwai wasu 'yan Ghana ma da suka kyautata mata zato, suna cewa,
"Sunana Lukman Abbas, ina ganin cikin ikon Allah duk wani abin da maza ke yi yanzu mata na iya kamantawa, insha Allah wanda ganin za su kamanta in na iya kamata." Ku duba shugaban ƙasar Jamus, ai mace ce, amma tana kamantawa ko wani namiji ma bai yin abin da take yi ita kanta. Ita wannan matan mai ilimi ne ita ma, tunda tana da ilimi a shirin leko za ta kamanta ita ma inda ya kamata.
Aminu Ahmed Sani, wannan sabon da muka samu chairman na Electoral Commission na to, mun san wancan dai da ya wuce namiji ne, to ita kuma namiji ne, Allah ya ba ta ikon jagorancin wannan commission don ba karamin aiki ba ne.
Sunana Daud Ahmed Alao, yanzu dai duniyan da ya sake, don ina ga wasu ababen da maza ke yi su yanzu mata kuma na iya su yi. Kila kuma abin da ya sa shugaban kasa ya bata wanga masayi, ya sinkaye nisa ne, yana kallo ya ga tayiya ne sai yi mai zabe ta. To, bamu da dai abin da damu fadi, muna fatan dai Allah ya tanye ta riko.
Kafin wannan mukami dai, Mrs. Charlotte Osei ita ce shugaban hukumar wayar da al'umman kasa akan haƙoƙinsu da wajibobinsu ga kasar. Baba Yakubu Makeri, sashen Hausa na muryar Amerika, Accra, Ghana.
An gaishe ka Baba Yakubu Makeri. Kada a shagala, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ana agogo ya ce karfe 1:18:54. Ga kuma shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa, baro ki ka don ka huiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Yanzu haka dai ƴan matan Chibok sun shiga shekara guda da watanni biyu a hannun ƴan kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da matakan da gwamnatin Muhammadu Buhari ta fara ɗauka na shawo kan kungiyar. Rahotanni na nuni da cewa waɗansu daga cikin ƴan matan Chibok ɗin da kungiyar Boko Haram ta sace sun zama sojojin gonan mayakan, inda waɗansu mata da suka samu kubuta daga hannun kungiyar da kuma waɗansu daga cikin ƴan matan sakandaren Chibok ɗin da suka samu kansu suka bayyana cewa sun gani da idansu inda ake tasa ƴan matan gaba su aikata kisa ko kuma gallazawa bil'adama. Wannan bai zamo da mamaki ba, kasancewa ƴan matan ba su da zaɓin rayuwa a halin da suka samu kansu. Tambayar da har yanzu muka gaza samun amsa ita ce, idan dukkan waɗanda suka kubuta daga hannun ƴan kungiyar nan sun iya bayyana abin da suka ji suka gani da tantance ƴan matan nan da kuma bayyana halin rayuwa inda suke, menene ya zama mawuyaci a tantance inda ake tsare da su da kuma ƙoƙarin ceto su? Wanda irin tallafi kasashen da suka yi tattaki zuwa Najeriya da nufin ba da gudunmawa a yunkurin ceto ƴan matan Chibok ɗin nan suke badawa da har yanzu haƙa ba ta cimma ruwa ba? Banda ciyar da matan da suka kubuta da waɗanda aka ceto daga hannun ƙungiyar, wanda takamaiman shiri ne ake da shi na sake tsugunar da su da ganin sun samu ingancin rayuwa? Za mu ci gaba da neman amsoshin waɗannan tambayoyi. Yanzu dai bari mu koma kan batun yadda gwamnati za ta mai da ma'aikatar mata ta tarayya ta kasance da tasiri a rayuwar mata. Yau ma ina tare da Hajiya Hafsat Marshall da kuma Mrs. Master Tabgun, dukansu masu fafutukar kare haƙoƙin mata. Hajiya Hafsat ta fara da bayyana cewa,
"Ke sarki daga farko na gaya miki ni da ma ba na goyon bayan ministocin da suka wuce na mata saboda ba su shiga hulɗar mata ba, ba su nuna mata na da muhimmanci ba. Duk wahalolin da mata ke ciki na fyaɗe na sauransu babu ruwansu a ciki. Saboda haka yanzu idan har za a yi ministry na mata ɗin nan, to kamata ya yi kamar yadda na faɗa, a nemi mutanen ƙwarai a saka waɗanda suka san ciwon kansu. Mu fa mata in alheri mu ne backbone ɗin al'umma gaba ɗaya. Mu ne ginshiƙin rayuwa gaba ɗayanta. Saboda haka idan ba a gyara mu ba, in da ba a ba mu dama muka gyaru ba, in ba a ba mu yanayin da za mu zauna mu wala mu sake ba, to abubuwa ba za su fi yanda ake so ba. Saboda haka a kafa wannan gungiyar ta mata, a nemi mata na ƙwarai waɗanda suka san ciwon kansu, suka san ciwon ƴaƴansu, suke da hangen nesan abin da zai je ya dawo, za su kafa ginshiƙi na ƴaƴansu da jikokinsu da za su zo. Aka ce an ce wata sun ce wannan maganar ƙarya ce ba da gaske ba ne, ni wannan ban yarda da shi ba. Kowa ya san cewa an ɗibi ƴan matan Chibok ɗin ne, amma ba wanda ya san iyayen yaran da aka ɗiba su sun sani tun da waɗansu sun mutu saboda rashin cikin abin da ya samu ƴaƴansu. Saboda haka maganar ƴaƴan Chibok yanzu gwamnati abin da ya kamata ta yi, tun da dajin nan na sanjisa an san shi, kuma yanzu sojojinmu an ba su kayan aiki sun tashi suna yaƙi da mutane ne, to a bincika idan suna cikin dajin a kuɓutar da su a dawo da su gurin iyayensu. Idan ma da wata matsala daga baya ce a hanga, sai a duba abin da za a yi a gyaran hangen nan, amma bai kamata a zuba ido har yanzu ba, a ce har wannan lokaci domin ta zuba ido wata ceto yaran. Idan da an yi wannan kuskuren, to yanzu bai kamata domin su ce wannan kuskuren ba. Saboda haka ina kira ga shugaban ƙasa Buhari da ya yi iyakar ƙoƙarinsa a yi ƙoƙari a dawo da yaran nan cikin yaran.
Dan ƙara bayani akan maganar tambayar da kika yi wa ita Hajiya. Kin ga kamar appointment na ministerial appointment, wannan shugaban ƙasa ne yake bada wannan appointment ɗin. To kin ga yanzu muna mulkin demokradiya ne. A mulkin demokradiya kuma kin san akwai majalisu, akwai fannin zattaswa, akwai fannin majalisu, akwai fannin shi shugaban ƙasa. Kin san kusurwa uku ne yake kafa mulkin demokradiya. So shi shugaban kasa in ma ya appoint minister na Ministry for Women Affairs, kin ga wannan bangare ɗaya ne. Abinda nike so in jaddada shine mata su yi kokari su nemi majalisu, su nemi zuwa majalisu ko majalisan tarayya ko majalisan jiha. In haka ne za mata za su iya magana a ji su sosai, domin kin ga in aka samu mata da yawa a majalisu, su ma za su iya zartar da doka ma kasa, domin shi shugaban kasa shi kadai ba zai iya yin wannan aikin shi kadai ba, domin sai ya hada da majalisu. Domin ko menene shugaban kasa ya ce zai yi, dole sai an kawo majalisa. To in ba mu da representation, in ba mu da mata da za su je su wakilce mu a majalisa, kin ga wannan bangare shi ɗaya ba zai iya yin wannan aikin ba. Saboda haka nan mu ma ina ta ke ma Grace kina da aiki, ya kamata a yi mamatan mu a wayar mamatan mu da kai inda su ma za su samu su shiga majalisun nan in suka shiga majalisun muna na kwararru mata su shiga majalisun suka iya ba majalisa shawara aka yi doka na kasa kin ga wannan zai tsaya dindindin zai shiga cikin kundin mulkin tarayya
yawato ni ma ban katse miki hanzari ba kafin mu koma kan batun matan Chibok dinan kin so sane inda yake mun kaikai don na dade ina batun cewon wannan batun mata su tsaya takara ko kuma mata ba su da iyayen gida kamar maza da dai sauransu ba a samu mata suna wakilci yadda ya kamata na sha batun cewon so da dama sai ki ga sai ka ce ana amfani da sunan matan nan ne waɗanda suka riga suka ƴan boko su amfani da su suka samu abin da suke so shikenan menene ya sa mu mata ba ma tsayawa mata in zaki iya tunawa lokacin da Sayar Jibrin ta tsaya takara kuri'a ta daya rak ita ce ta samu a lokacin da aka yi zaben share fage to menene damuwan in mu mata ba mu yarda da kanmu mata ba waye zai zabe mu
kin ga maganan ba wai maganan rashin yadda bane Grace magana ba maganan rashin yadda bane kin ga mazan nan sun san inda muka kasa
to sai dai kash lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu jaburki nan sai mako na gaba ku ji wannan kasawa da Mrs. Tabgun ke ambato kafin nan a madadin ita Mrs. Martha Tabgun da kuma Hajiya Hafsat Marshall sai kuma Chibahiro Dodone da daidaita sautin shirin alheri ke muku fata alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya
to madalla kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga karatu da Qur'ani mai tsarki
sunana Adam Isaac daga makaranta Asawudin Accra dan karanta Qur'ani mai girma
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim
To Allah karba kafin mu karkare ga labarai amma wannan kara ta kaice
to Prime Minister Girka Alex Sibaras ya faɗi jiya Laraba cewa ya himmantu ga shirin gudanar da ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ranar Lahadi game da sharuɗan taimakawa ƙasar da masu bada bashi a Turai suka gindaya Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya kakaba takunkumi ga wasu kwamandojin soji shida na Sudan ta kudu saboda yada tashi-tashin hankulan da suke yi a ƙasar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana ƙasar Yemen a matsayin inda ake tsananin buƙatar kai ɗaukin gaggawa inda ta ce sama da kashi 80 cikin 100 na mutanen ƙasar na buƙatar tallafi sosai. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce yawan ƴan gudun hijira da ke ratsa tekun Mediterranean ko Bahar Abyad zuwa Turai a rabin shekarar nan na 2015 ya ƙaru da kashi 80 cikin 100 akan rabin shekarar bara.
To madalla da takaitattun labaran mu kawo ƙarshen shirin mu gaba ɗayansa na wannan zangon sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Kalmasi Garba da ya tallaba mani domin gabatarwa da Chubairo Dodone da ya shirya kuma ya bada umarni sai injiniyan mu na wannan lokaci wato injiniya Cornelius ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an ji manku.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.